Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA, shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shekaru kutun bayan barkewar annobar cutar COVID, kusan fitattun mutane 200 na duniya a jiya Asabar sun yi kira da amir da rashin adalci na allurar rigakafi da aka gani yayin rikicin zuwa tarihi. Muna roƙon shugabannin duniya da su yi alƙawarin ba za su sake ba, inji wasu shugabanni ne yanzu da na da suka faɗa a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa. An wallafa wasiƙar don bikin cika shekaru 3 tun lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta fara bayyana rikicin COVID-19 a matsayin annoba. Wasiƙar, wacce ƙungiyar haɗin gwiwa mai zaman kanta ta People's Vaccine Alliance, shugaban Timo Leste Jose Manuel Ramos Horta, wanda ya lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel a shekarar 1996, ya rattaba hannu a kai tare da tsofin shugabannin ƙasashe fiye da 40. Wasu da dama da suka samu lambar yabo ta Nobel da shugabannin addinai da kuma tsohon babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon na daga cikin waɗanda suka sanya hannu tare da wasu shugabannin hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu da na da. Wani bam da ya fashe a wata cibiyar al'adu ta 'yan Shia da ke Lardin Bak da ke arewacin ƙasar Afghanistan jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da jikkata aƙalla mutane 8. Wani mai magana da yawun 'yan sandan yankin, Muhammad Asif Waziri, ya shaida wa BOA cewa fashewar ta afku ne a wani bikin karrama kafafen yaɗa labaran Afghanistan a babban birnin Lardin Mazai Sharif. Ya ce 'yan jarida 5 da yara 3 na daga cikin waɗanda suka jikkata, haka kuma jami'an lardin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci taron. Abdulnafi Takur, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya ce wata na'ura da aka dasa ita ta haddasa fashewar. Na ji wata babbar ƙara, sai kuma aka samu hargitsi yayin da kowa ke ƙoƙarin neman hanyar tsira, in ji wani ɗan jaridar ƙasar Afghanistan Atif Aryan, wanda ya samu rauni a fashewar, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa. Aryan ya ƙara da cewa wasu 'yan jarida sun samu munanan raunuka. Mazauna ƙauyen Mukandi da ke gabashin Congo sun duba ragowar gidajensu da suka ƙone a ranar Juma'a, inda suka bayyana yadda suka tsere domin tsira da rayukansu yayin da 'yan tawaye ke yanka makogaran mutane da ke kusa da su. Mambobin dakarun ADF sun kai hari a Mukandi da wani ƙauye da ke makwabtaka da shi a daren ranar Laraba, inda suka ƙone gine-gine tare da kashe aƙalla mutane 39 da kuma jikkata wasu da dama, a cewar hukumomin yankin. Shugaban yankin Kasarreka Geographias ya faɗa a kusa da tarkacen ginin da ke Mukundi sun kashe mutane da adduna tare da ƙone gidaje, mutane suna tsoron komawa. Girman zubar da jinin ya girgiza al'ummar lardin Kivu ta arewa da ke fuskantar barazana daga 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tun yaƙin shekarun 1990. Ƙungiyar 'yan bindigar sun kai hari ƙauyukan ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke bikin ranar mata ta duniya, in ji wani mazaunin birnin Faluku Mukata, wanda na cikin waɗanda suka tsere. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce ba ta da wata ɓoyayyar manufa, kuma ba ta ƙoƙarin cike wani giɓi a yankin gabas ta tsakiya, bayan da ta karɓi baƙuncin tattaunawa wanda Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hurɗar jakadanci. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nakalto wani mai magana da yawun da ba a tantance ba a jiya Asabar, yana mai cewa ƙasar China ba ta bin son kai ko kaɗan, kuma tana adawa da gasar siyasa ta yankin gabas ta tsakiya.
kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Inda muke sauraron bayanai daga mazauna Fadama a kasar Ghana. Za mu tashi ne akan bayanan da mahalarta zauren ke bayyana bukatunsu na daban-daban. Inda a yau za mu tashi ne a bayanan Abdulrahman Isa. Malam bismillah.
Assemblyman ya yi wani magana kuma danwa na kuma ya kara cewa wannan zama manyan guwa wannan zama in dai bayan wannan zama mun wase an ja zama kan radio an fada magana da muka fadin ya saya nan sai menene amfani wannan zama in dai mun yi kokari bayan wannan zama in dai mun samu wani group fara ma akwai groups da dama akwai UN akwai kada youth akwai groups da dama damu ya mu hadu mu duka mu zama group daya regardless of in the kafito regardless of your political affiliations muruka mu samu wannan group inda muka samu wannan youth group guda shi da mu ya mu samu cin gaba aya an gashi nan matasa da yawa muna nan sai in dai babban mu ba ku cika muna wannan alkawali ba mu ba za mu vote muku ta wannan hanya ba duwa ya sunan shi Ausaruddin ginawa wannan makaranta ya saya manyan guwa sun kawo wani shawara cewa kamar wannan makaranta matasa sun ce da saya a gyara in dai necessary support yazo ban ga wannan meeting da aka yi ba kuma na bincika wani wasu matasan da suke unguwa shin ka je wannan meeting ba su san da zama ba she ya aka zo da wannan decision isa gaskiya muna neman wannan group da dai ya taimaka muna wato voice mu duka yi daya ya we in da kana da voice power nan kama kana ya kalobi kaman kan da assemblyman ya fada kuma na biyo an yi batun kasuwa an ya gina kasuwa amma ya zama wani abu daban gina kasuwa wani abu ne kuma iya kasuwanci kuma wani abu daban me nake so fadi am arriving at a point in entrepreneurship shin a kawo muna wani training da dai ya gwada ma umominmu sisters mu kanninmu matasa kan da ake kasuwanci yawanci za mu ga wanda ta iya lamurji sosai amma dai saura zango okay shin an ya package wannan talent ko a ce kamar wannan aiki an ya yaso a promote wannan aiki ya je ma inda international ma mun taba ji wani aikin zango ya je har international national ma da care yasa muna neman wani training platforms da dai zo ya gina muna kasuwanci kuma ya gwada muna iya kasuwanci naka je kasuwa ka gan tomatoes mu da vegetables duka kuda na ta bi da baba there is a need for hygiene inda muna so kasuwancin ta ci gaba duba ya sunan shi butchery shop mu ga inda ke sayar da nama net wurin duka ya yage kuma wanda suke sayar da nama duka sun kare don ba kasuwa kuma in ka shiga ba hygiene ma wurin sa muna bukata a zo a gyara muna wannan wuri ya so in dai gashi nan in dai an gyara kasuwan kuma an gwada muna iya kasuwanci kuma da mu ci gaba akwai training platform da dama ana iya samuwa ce kaman ga wani initiative da kai yaran zango kasan waje su je su koyu sana'a na ji an faida dama cewa aikin hannu ya da amfani sosai amma in dai aikin hannu an koyi shi koya ya dai ya kawo muna arziki ko ya ce ya kawo muna kudi sai ya kamata mu yi aikin sosai samu na bukata albarkacin national chief imam politicians unguwa a shigo muna fadama a zo a taimaka muna kasuwancin mu kuma matasan unguwa ya so a ba mu trainings da muke need locally even international ya so matasa su yi su ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Alhaji Awad, Executive Planning Committee na National Youth Imam. Duk maganan gada ake yi, an je an komo, an je an komo. Mun komo Fadama ga 1963. In ka count yau, mun samu 60 years. When developer muka samu. Magana yana wurin yara, samaruna, an zo an zauna. da ya gamata ku yi magana kowa ya soke bakin shi sai an tashi wurin minti an ji an zauna beji kowa ta faɗin albarkacin bakin shi ba shi ba ne shi gaban unguwa yana fitowa ga kasuwa ne yau da ake cewa lafazi lafazi me ya kawo ake kiran lafazi wuri ya develop da kasuwanci muna da kasuwa babban kasuwa ne unguwanmu ga babban lorry station babu wani irin lorry station irin na fadama cikin Akra yau amma gashi nan me yasa ba lorry na ciki ba passenger ba komi rashin kasuwanci ya kawo wannan inda akwai kasuwanci an fito an fito an fito an zo an gamu station kuma ya develop station ya develop so samaruna ku ake saurare ba mutane manya ba ku samaruna ku ya kamata ku kawo viewku inda da ya samu ci gaba kuma dan waya magana ba yau zaman ga da aka yi shike ne ba in an ce shike ne ai ba wani abin kirkin da aka yi daga yau a sa rana in wata ne in bakwai ne in bakwai biyu ne da dinga zama saboda wanga abu to wannan da samu ci gaba amma na ga wani ataki kurun ba wani ci gaba ciki sai ma ku yi hakuri komi ya yi mun kwantar da hankalinmu mun kwantar da hankalinmu mun bi doka mun bi manya komi ya yi amma ƙarfinmu yana wurin samaruna ku faɗa abin da ke damun ku kasuwa fike raya gari mun kuma faɗa mun ga fa sai say yes amma ku duba kasuwanmu mutum nawa ke ciki ba kowa ba wani unguwa ke da mahauta kamar namu amma gashi wani ma ya magana yanzu natin da ke ciki ya so ma yagewa saboda shi mu mai da hankali tsakanin wuri assembly man kai ke rike da unguwa kana da karfi ka kai karenka wuri authority abinda samaru na ke so a yi musu ya dogara gare ka domin yau da muke zaune ga mu ba za mu yi mai wani abu ba ke samaru na saboda samaru na ana roko ba a ji a zauna base ana faɗa abin da ya kamata ba a faɗi wurin jama'a aka yi na damu samu ci gaba domin zaɓe na zuwa kara mai da mutus karku wada mai da mutus na kare a yadda mu shinkafa mai bai kai mu wurin da muke so sai abin da muke so kowa ya bukace mu mu gaya mishi abin da muke so na ci gaba unguwa inda ya kasuwa ya samu wallahi kun gani ko da kanku ko samu na yi salamu alaikum
na kuma dawowa sunana Muhammad Mahfuz Bashir sai da yake dai na ji ai magana daiwa da dama maganan da zai kawo ci gaban fadama amma muna magana so daiwa sai mu manta da wani abu politicians ga ko gwamnati suna zuwa su mana development kin gari amma wata sa'ilin sai kaga kowane program project da yazo a cikin gari ba broader consultation sai kaga kurun deep an consult 2 or 3 people sai an zo an kafa wannan project cikin unguwa wannan project kuma bai kawo ci gaba mu duba classical example shine clinic da aka yi cikin fadama it is a good thing da aka yi amma one where is that consultation da aka yi na farko there is a course na study in school deep under development communication dan kawo wani scenario wani kauye ne suke neman ba su da ruwan sha mai kyau suna tafiya can nisa sannan su samu ruwa sai gwamnati yazo ya ce kamar zai muku zan gina muku rijiya ku sha ruwa amma da yazo sai bai consult mutanen garin ba sai yazo ya gina rijiyar tsakiyar gari da aka gina rijiyar na bulbulowa ana sha za a iya sha ai komai da shi amma mutanen garin duk baki daya ba su amfani da wannan ruwa sai aka zo aka tambaye su kaka ai ku kuka ce ba ku da ruwa mai kyau ga gwamnati yazo ya muku ruwa cikin garin ku kuma me yasa ba ku sha wai ai gwamnati bai so ya tambaye mu inda muke so ya mana wannan rijiya ba kurin ne yazo ya gina mana cikin gwanga mu muka je diba ruwa can wannan bakin rafi muna tafiya da ƴan uwayen mu a nan wurin muna fira muna nan samu muna samun nishadi da tunan muna sa dankon zumunci tsakanin mu amma bai so ya consult mu ba muka duba clinic ga da aka zo aka gina mana cikin fadama don Allah mutane nawa ne cikin fadama da muke zaune nan yanzu da zai ce mai shin baya da lafiya zai ce dai je wannan clinic nan a duba shi kowa ya ji kunya ya ce kamar a ni ba so a gani wannan clinic ga in ka zo ka wuce clinic nan yau sai aka bude shi mutane nawa ya warkar sai sa so daywa consultation na play greater role development da dai nan gaskiya yana da kyau amma in an consult mutanen cikin gari sai kawo abin nan yayi kyau fiye da haka nan assalamu alaikum
maganan da kani na yi shi nike so mai gyara da ya maganan platform ina ji dai garin fadama shine new fadama shi sa ne muka create Fadama Youth mu duka kenan don akwai dai kada Youth akwai Bages amma an ce Fadama Youth ya kunshi duka don mu duka muna gargashin masarauta guda ne abu guda muke yi komai guda muke yi kowa dai na da hadin da yafi amma Fadama Youth nan general ne gaba daya isa akwai platform
muna da group assemblyman da san da shi ba muna between lobbying inde muna da group ba mu ya mu lobby shi dai ba group kenan because inde group na da karfi manya politicians suna nema audience na da su so su ji maganar su isa inde muna da wani group haka ya kuma ci mu karfafa su ya so mu ba shi structure a ce ga shugaba ko akwai executives ba kaman maybe wani group da aka kakkara mutane sai na nan ba kowani firan development ba wani firan market kanda da ya you know a develop Fadama ba wannan firan sai menene amfani wannan group kuma dan yankara mun samu ya sunan shi stadium ganda aka muna ina da shiwa akwai talent dewa Fadama da suke buga ball sosai da da ya groom talent yau mu ce kamar eh gashi na wani international player Fadama ya fito amma ga sunan sun buga ball har like a ce talent nan ya mutu a wurin kuma akwai talent da dama na tun fadi game da local delicacies mu gaskiya ina nake samu wake mai dadi ba cikin zongonne mu ba okay amma da yawanci da ga yayin mu ayi waken zongonne mu dai fa inde ba yayin shikenan abin ya tsaya nayi batun entrepreneurship da zunga a gina kasuwa abu guda ne kuma a gwada maka iyan kasuwanci kuma wani abu daban ne ka gani eh an zo an gina kasuwa eh wanga na sayar da nama wanga na sayar da tomatoes wanga na sayar da dey vegetables amma dai inda suka bar shi kan da yake inde ba yayin wanke shi yayi kyau inde ba yayin package yayi kyau ba har a ce ma gashi nan samu wanda make da brand ma da tag a ce gashi nan wanga an yaje da shi supermarket a sayar shi dai kasuwan ba iya kasuwanci ba kenan isa muna neman platforms training wanda da kai matasa aida train mu locally a kawo expert a train mu ko da kai su kasan waje ina ji as we speak now akwai wani government project in the collaborated with kama Mastercard ana kai mutane har kasan China ya so su je su you know improve aikin hannu wato sana'a kenan na hannu da dai baro su ya su develop inda suka develop suka komo gida su ya su ga amma yawanci don ba kasuwanci kuma ba iya kasuwanci ba aka je kasan waje ma ba son a komo agani aha amma inda an samu an train su sun je sun samu aikin hannu sun zo ai dai da su gyara kasuwanci na kuma ya kara cin gaban Fadama akwai muna kira government su shigo Fadama su kawo muna training platforms both locally and internationally also so yeah kawo cin gaban Fadama okay. Kuma lastly muna need unity eh had the case wallahi ya so mu ya mu continue this in ba zo mun ci ba mai mu zama mu yi irin wannan zazzatuka da dai kawo cin gaban Fadama assalamu alaikum
sura na malam sule ni wato ni abin da ke damuna shine kaman wanga abin da aka gina muna ba kan ganin Fadama da aka gina muna ina jin ana cewa ana karban kuɗi ana abin ga bane kuɗi da yawa da wani abin ga ba mu ga amfanin da ake yi game da wannan kuɗin da ake karɓa ba wannan kuɗin nan da ake karɓa ba muka amfanin da ake yi ba so shi wani lokaci an ce wani ma waya ta kuɗi ba a ce mai komai ba she daga ba shi aka ce wai assemblyman shi yake ko ba an ce muna wai yana kokari amma suka duba abinda game da matches din da ake buga da abinda ake karɓa ya kamata a ce an samu wani amfani da za a yi da za a samu ko abin ga na taimako game da rufin ga don komai shi da kuɗi komai da bai shi da kuɗi kuma ga abin kuɗin nan ba mu san inda kuɗin ke tafiya ba so shi ne ma nawa contribution ke
to da bayanan malam Sule muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin jagoran shirin Alhaji Ridwan Abbas da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri da kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya.
Haida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Dr. Mensa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abubakar Shu'aibu, na fito daga jihar Kano. So abinda ya sa na zo jihar kasar Ghana, ina da wani mai gida a jihar Kano. To wannan mai gidan na lokacin da na gama makaranta secondary school da na gama, to sai nake kokarin yadda za a yi na fara kasuwanci. Sai ba ni shawara, ya ce tunda dai ya fara zuwa Ghana yana harkokinsa a Ghana, to ya kamata a ce ni ma na je na jarraba insha Allah. Wani ya kama alkhairi, saboda ina da abokanai da suke zuwa Ghana suna harkokin kasuwanci, kuma kasuwancin nan shi ne mutum ya sai irin kamar hula wacce muke sa mu Hausawa ke hula da irin kaya, haka dogayen kaya wanda muke kawo daga Nigeria zuwa nan kasar Ghana. So kayayyakin dai gaskiya daban-daban ne, suna da yawa. Wato muna da akwai da muke cewa a can dai Nigeria gida ke, muna cewa babbar riga, haka muna ce da ita babbar riga ana kiranta, wanda ake kiranta a nan kuma nan kasar Ghana ana ce ita fatakari, muna zuwa da ita. Akwai kuma alkyabba, akwai haka hunna dai, haka kayayyaki dai, haka da marsara, kuna da sauransu dai muna shiga da su kasar Ghana. Babban abin da ya sa na bar kasa ta Najeriya na fito na zo nan kasar Ghana, gaskiya musamman abin da ya shafi harkar tsaro. Harkar tsaron nan gaskiya daga cikin abin da ya sa na bar Najeriya na zo Ghana, ina harkoki a nan. Saboda kasuwa ba ka da kwanciyar hankali, musamman lokacin da abubuwan na suke tashi na fashewa. Daga da an ce bam ya tashi a kasuwa kaza, daga an ce bam ya tashi a masallaci kaza, daga an ce da kai bam ya tashi a abin da ya shafi wannan station, wannan tashakin tashar mota, to irin wannan sai ga kwata-kwata ba ka da kwanciyar hankali. Inda ka fita kun ba dawowa kai ka zo gida ba, to da iyayenka da 'yan'uwanka ba su da kwanciyar hankali, suna cikin fargaba. To lokacin da fara zuwa daga siya da yawan mutane idan za su yi nan Ghana, a dai 'yan mutanenmu da yadda suke zuwa, suna zuwa ta Sokoto, suna kwanaki masu yawa, haka irin kwana kamar hudu haka zuwa biyar. To amma ni suka siya alhamdulillah, ni gaskiya ban kai wannan kwanakin ba, saboda ni ta Lagos na muka bi, sai da ba wani kayan da mu haka masu yawa already kayan da mu daga an tafi da su. To alhamdulillah gaskiya an dai samu kalubale dai daban-daban dai, tunda dai bayan da za a mutum ya taso daga gida, mutum ya tafiya zuwa wata ƙasa ko wata jiha, ka ji za ka iya samun wasu kalubale haka daban-daban, bananta na a ce ka bar daga ƙasar ka zuwa wata ƙasa, kuma ba ma ƙasa ɗaya ba, ka tsallake wasu ƙasashe biyu zuwa uku. To gaskiya dai mun fuskanci kalubale daban-daban, saboda lokacin da muka sauka Sanibuda a shi lokacin yamma ta yi, kuma muna kokarin tsallakawa, kuma a lokacin ma wallahi sallanin guda hudu na yin hudu ne ko biyar, sai a lokaci daya muka yi. To alhamdulillah muka tsallaka, kuma sai dare ya yi muka shiga Togo, kuma a lokacin da muka shiga kudin namu dai ba su da yawa haka. To sai kuma lokacin da za mu tsallaka din, kuma ga da yake yankin da akwai ruwa, to kuma ga barayi. To lokacin ne wani muna tare da wani ban Allah ce mu je insha Allah sai da jin da suka gan mu shi da kifin san shi, in Allah ya dama wata matsala za mu wuce, muna zuwa kuma cikin ikon Allah sai muka wuce. Gaskiya garin nasu da namu akwai mabanci, in na dan jima gaskiya na kwambi kan na ganna waye da garin, saboda garin gaskiya na ga dan canza mu ba kamar irin garin mu ba haka. To alhamdulillah dai a kwana biyu dai muka ina mun kan kai kwana uku ne ko hudu ko biyar haka ana fita da mu. Da ƙarfi sai aka ce to ya kamata a ce kowa ya fara fita. To idan kowa ya fara fita kuma sai mutum ya san da zai san gari. To alhamdulillah na fara zazzagawa, ina zazzagawa alhamdulillah, hankali hankali dai har dai na fuskanci yadda garin yake. To wannan sana'a ta mata hula da na zo na yi ta na kai shekara ɗaya na koma gida, na koma gida na kuma dawowa na kai shekara ɗaya na koma, wannan kunwa da nayi gaskiya na dan shekaru ina jin in ko hudu shekara hudu kenan ban dawo ba sai wannan karam dawo zan ci gaba da sana'ata ta hula da ya duddaka da shaddodi haka da sauran su kayayyakin da muke sayarwa na da sarakuna to yanzu na dawo kuma na ci gaba alhamdulillah ina kasuwanci ne ina kasuwanci ne daga baya kuma wasu abubuwa suka canza na ga ya kamata to tun da na iya a daidaita ya kamata a ce na samu a daidaita na fara aiki to alhamdulillah na zo na samu a daidaita ga shi dai a halin yanzu dai karanci abin da nake yi kenan a daidaita insha Allah a dai gaskiya da na ji daɗin zama ƙasar Ghana kuma da inda suka karɓi mu hannun yiwu suke nuna mana ƙauna ita na da ra'ayi insha Allah idan na yi aure insha Allah zan zo da iyalina a wannan ƙasar Allah yadda na zauna da ita a nan.
Zaman duniya ai sai hakuri wani yaki kafin zai soka dan yaro da lafi kuma yanzu yana taka dan yaro da lafi gashi yanzu yana taka kuma yaki ka wani zai soka. Rana zan daurin ga har in duka ta tun ba a san wane ne ni ba ina ne wa karba wuce ko sauraro na ina ta san kin kullun sai in ji kamar dindina har wasu abokan dina ina ta waka sai sun dina wai ni ne waka ni ina ta kula zana kai duka na jin su hakan mai tsakani ne zuru. Allah na gode wa Jalaluhu sarki banina yanzu ka ban dubun musoya ma sauraron zancina kai ka bani baiwar waka ka won kuje kan hota ta ayya Allah na gode hakan da kai mu barrena ba na dai turu kura din nauyi dan ne mangakina mai yaran mota domin in ki maki kaina zan yi a taba wajenin ina samu wajenin ba zan samu ba in yau ne wajenin alfani ne ba
Madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.